ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودياك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حقوا أولا يمتنا أصبر a yawuna 15 ga wata na Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 27 din watan 2 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala kamar yadda aka yi alƙawari wannan zai zamanto darasi na fari a cikin wannan littafi na Ad-Darul Akhiratu ko kuma ka kira shi da suna tulul amal sannan kuma wa kayfiyatul ilaj Ad-Darul Akhira na Sheikh Malami Nida Abu Ahmad wannan litafi yana fadakar da mu ko kuma zai karantar da mu Ad-Darul Akhira bima'ana bayanai akan rana ta ƙarshe bima'ana rana ta lahira sannan da bayani akan tulul amali idan aka ce tulul amal shine dogon guri al amal shine guri to da irin matsalan da dogon guri yake da a cikin rayuwar mutum mai imani sannan kuma malam zai ambata mana kayfiyatul ilaj to dadan kusan a dabi'un shi da yanayin shi da yanda yake zaka ga so da yawa wannan matsala ta dogon guri akwai ta to yanzu kayfiyatul ilaji ya zaka magance wannan dogon gurin da yake tare da kai yake tare da ni yake tare da mu gaba daya a hakika da al'amari wannan litafi yana da fa'ida kwarai da gaske sannan kuma idan muka bibiye shi zamu ji irin abubuwan da yake dauke da su na abin da zai rage wa dan adam hadama da zalama na abin da ya shafi duniya sannan kuma ya iya gane cewa wai ita duniyar ma a karan kanta kamar mecece duniyar kuma kai da kake cikin ta meye matsayinka a cikin duniyar fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya bamu iko amfani da abin da zamu saurara malai ce Ad-Darul Akhiratu safaha ta fari kenan fashi ta farko yace gidan gida na ƙarshe ko kuma kace gidan lahira kamar yadda Bahaushe yake cewa sai yace tulul amal dogon guri sannan kuma wa kayfiyatul ilaj da hanyar da mutum zai iya bi saboda ya rage kaihin wannan dogon gurin kenan shine maganin wannan dogon gurin naka malai yace tamhid imana shimfuda ko kuma kace gabatarwa yace innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh innal hamdalillahi lalle godiya ta tabbata ga Allah ta'ala mabuwai nahmaduhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu sannan kuma muna neman tanyo a wajen Allah ya taya mu a cikin dukkan al'amarin da muka sa gaba a cikin rayuwa wa nastaghfiruhu sannan muna neman gafara a wajen Allah subhanahu wataala ta hanyar irin abubuwan da muke aikata na ba daidai ba malai ce wa na'udhu billahi ta'ala muna neman kariya daga Allah mai girma da buwaya ya kare mu min shururi anfusina daga sharrin sharrurrukan da kawunan mu suke dauke da shi bana dukkan wani abun da muke aikatawa na ba daidai ba to sharri ne a gare mu to mu roki Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin abun da zukatan mu suke kitsa mana na ba daidai ba malai ce wasayyiati a'malina sannan kuma Allah muna nema ka kare mu daga munanan ayyuka da muke aikatawa man yahdihillahu aw man yahdillahu fala mudillala dukkan mutumin da Allah ya shiryar da shi to fala mudilla lahu to babu wani wanda ya isa ba tabbatar da shi kenan shiriya ta Allah ce shi yasa kowane lokaci bawa ya nemi shiriya a wajen Allah yazo a cikin hadisul qudsi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa dukkan bawan da ya nemi shiriya ta Allah ce zai shiryar da shi sannan malai yake cewa man yudlil man yahdillahu fala mudilla la sai ce wa man yudlil fala hadiya la duk wanda ya bace aka batar da shi to wannan mutumin kuma fala hadiya lahu ba wanda ya isa ya shiryar da shi dukkan wanda Allah ya batar da shi to ba wanda ya isa ya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ina mai shaidawa an la ilaha illa Allah cewa ba abun bauta bisa ga cancanta illa Allah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma ina mai shaidawa cewa lalle annabi muhammad abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan muqaddim wannan khutbatul haja muna yawan jinta a cikin abubuwa da yawa kenan dai wannan shine takaitaccen irin abinda ta kumsa addu'o'i ne da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala malike cewa ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani Allah ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi iya jin tsoron Allah ko kuma ka ce makura na jin tsoron Allah bimana dan adam ya kai ya kawo ya ga cewa ya samu guziri da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sama da irin kokarin da zai bada akan komai a cikin rayuwar shi kokarin jin tsoron Allah at-taqwa shine an yattakhidha al-mar bainahu wa bain Allah wiqayatan taqihi min adhabillah mutun ya koyi wani abun da zai zama to mushi a matsayin guziri da kariya wanda zai kare shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara ku ji tsoron wuta bimana ku doki kariyan da zai kare ku daga shiga wuta yake Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Allah yace wala tamutunna wannan kuma jan kunne ne akan dukkan mutum mai imani la tamutunna kar ka sake ka bar duniya illa wa antum muslimun face kana kan tafarki wanda yake na musulunci sannan aya ta biyu ubangiji subhanahu wataala yake kira zuwa ga mutane gaba daya Allah yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum wannan wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai guda daya ita ce rai ta annabi adam alaihi salatu wassalam yake cewa wa khalaqa minha sannan Allah ya halitta daga gare ta ita wannan ran daya kenan minha ha'ud damir yaji'u ila man ila nafsil wahida wannan ran guda daya Allah ya halitta daga gare ta zaujaha abokiyar zaman ita wannan ran kenan Allah ya halicci Hawwa daga jikin haƙarƙari na annabi Adam alaihi salatu wassalam to yanzu wannan shine asalin halitta Annabi Adam alayhi salatu wassalam ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi daga laka ko kace kasa sanaka huddo da matar shi kuma daga jikin hakarkarin shi to yanzu daga wannan halittar da aka yi guda biyu sai Allah ya ce wa batha ubangijin da ya yada minhuma daga gare su su biyun nan Adam da Hawwa Allah ya yada rijalan kathira mazaje da yawa wa nisaa sannan kuma da mata yi su ma da yawa kenan Allah ya yada maza da mata da yawa daga rai ta annabi Adam sannan kuma daga ummuna Hawwa sai Allah yake cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah da alladhi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junan ku dan shi imana i abu kaza dan Allah bari kaza dan Allah yace wal arhama ay wattaqul arhama an taqta'uha sannan ku ji tsoron yanke zumunta kar ku yanke ta sai Allah yace inna Allah kana alaikum raqiba ku sani cewa ubangiji subhanahu wataala yana kula akan ku gaba daya Al-muraqaba shine kulawa a cikin dukkan abin da dan Adam zai kai ya kawo a kan shi. Imana magana da za ka yi, abin da za ka kudurce a cikin zuciyarka, aikin da zagabanka za su aikata, duka waɗannan Allah yana lura da su kuma ya san me kake aikatawa. Sannan malaikawo aya ta uku, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu, sannan kuma idan za ku yi magana, ku yi magana qawlan sadida, magana wadda take ta daidai, magana wadda take ta gaskiya. Baya halatta akan mutum mai imani, indai akwai imani, ka saki halishinka kai ta maganganu akan mutane iya san ranka, wannan baya halatta. Idan za ka yi magana, ka faɗi magana kyakkyawa, Allah ce wa qulu lin nasi husna, in kuka tashi wa mutane magana, ku ma mutane magana, magana mai kyawu, magana mai daɗi. Yuslih lakum a'malakum, in kun yi haka tabbas Allah zai gyara muku, zai inganta muku ayyukanku. Sannan kuma wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah gafarta muku zunubanku. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu, dukkan wanda ya da'a ga Allah da manzon shi, faqad faza fawzan azima, haqiqa wannan mutumin ya rabauta, rabauta mai girma. Inda zaka bi Allah, ka bi karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, to babu wani mutumin da ya more sama da kai. Allah taimake mu. To malaka ta amma ba'd, bayan haka, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, ku sani cewa mafi gaskiyan magana kitabullahi ta'ala shine littafin Allah mai girma da guwaya kenan, shine alqur'ani mai girma. Wa khairal hadi, sannan ku sani cewa mafi alherin shari'a hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, shine shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan mafi alherin magana, maganar Allah, qur'ani mai girma. Mafi alherin shari'a kuma ita ce shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malai yace wa sharral umuri, mafi sharrin al'amura muhdathatuha, kagaggun al'amura. Imana mutun ya meke haka kawai, ya meke kawa, ya kirkiri wani abu da sunan addini, to wannan shine mafi sharrin al'amari. Zai ce wa kullu muhdathatin bid'a, ku sani cewa duk abin da za a kirkira da sunan addini, to wannan abin bid'a ce. Limana wani abu ne wanda yake wajen musulunci, duk wanda zai kirkire shi duk irin yanda ake ga cewa yana da girma, to girman shi ba zai sa ba Allah subhanahu wataala ya amshi abin. Inda zaka zo da wani abu wanda babu shi a cikin littafin Allah, babu shi a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabbai ba su san haka ba, to ka tabbatar da cewa wannan abu kirkirarren abu ne, kuma wannan kirkirarren abu to abu ne wanda yake bid'a ce. To meye makomar bid'a? Sai ce wa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Babu magana ta wani bid'a hasana, in dai bid'a ta tabbata bid'a ne, to babu magana hasana. Ai bayan da za a ce bid'a ne abu, kuma a ce ai bid'a ce mai kyau, ba za ta yi kyau ba. Me yasa ba za ta yi kyau ba? Saboda ta saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya za ta yi kyau? Wa kullu bid'atin dalala, sai ce wa kullu dalalatin finna, sannan kuma dukkan bata to homa komai shi gidan wuta ne. Allah kare mu. To wannan kenan gabatarwar da malam yayi, sai zai shiga tamhidi da shuhuda akan abin da ya shahi littafi. Yace annaziru fi ahwalin nasi liyawma, annaziru duk mutumin da zai yi dubi, fi ahwalin nas, a cikin dabi'un mutane da halayensu, al-yawma, a yau. Malai yace yara ajabal ujab, zai ga abun mamakin mamaki, mana kamar abu wanda yake da mamaki da yawa. Duk wanda zai kalli rayuwa a yau, ka koma gehe kai kiskirin, ka fara da kanka, ka fara ma kanka lissahi da hisabi, yara ajabal ujab, zaka ga abun mamaki. Kamar yaya? Mal yace haisun shagalal kathiru minhum bishahawat, yanda zaka ga in shagalal kathiru, da yawa daga cikin mutane sun shagaltu, bishahawat, da abin da ya shahi sha'awa kawai ta rayuwar duniya, bibiyan abubuwan da suke sha'awa na rayuwar duniya, zaka ga shine abin da ya kadewa dan adam hankali a yau. Mal yace warakabu aw warakibu al munkara, sannan kuma suka hau dukkan wani aiki wanda yake aiki ne na kyama, aikin da yake munkar ne aiki ne na banza wanda bai kamata ba to zaka samu cewa mutane sun kama shi wannan aikin ba ji ba gari ba kakkautawa sannan wa a'radu an ibadati rabbil ardi was samawat mutane sun kawar da kansu game da ibautar ubangijin sammai da kasai kenan duk mutumin da zai dubi tabbas zai fahimci haka wani abu ne wanda yake ma'lum min alhayati bid darurati alyawm a yau duk mutumin da zai rayu zai iya fahimtar haka lalle wannan matsalan tabbas akwai ta malice was sababu fi dhalika me sababin haka yace sababin haka shine tulul amali shine dogon buri ina so kaza ina so in yi kaza ina so waɗannan ina son ina so gurace gurace ina ma a ce bari in bi kaza saboda in yi kaza koda yana ga cewa zai iya safka daga tafarkin Allah yayi summa amanu summa kafaru bi mana ya dan safka kadan ya dan tada gura aje so Allah sai ya komo wa takunu min ba'dihi qaumun salihin to koda yana ga zai haka yana ga ba matsala bane saboda cimma gurin da yake da a cikin rayuwa zaka samu mutumin da zai kama hanyar da ya san ba hanya bace ta daidai amma me yasa ya kama ta wai so yake ya ma ubangiji subhanahu wataala dubara ta hanyar da in ya dan ciciya kadan ayo so sai ya komo sai ya ce ya tuba Allah kiyaye malai ce wa hadha amrun yace wannan al'amarin na dogon guri yace qad shuhida bil ayani abu ne wanda an ganshi mana an yi mushahadar shi an ganshi bil ayani ido da ido karara duk mutumin da zai duba rayuwar mu a yau tun daga kanka ka fara lissafi zaka ga cewa lalle abin da malaiki ambatawa haka nan ne malai yace wala yahtaju ila bayanin wannan bai ma bukatan wani dogon bayani akan cewa lalle akwai dogon gurin da ya shagaltar da dan adam ya safke shi daga yin abin da ya kamata malaki cewa wa sadaqa al-hasan al-basri al-hasan al-basri Allah ya rahama gare shi daga cikin magabata yayi gaskiya malaki aisu kala lokacin da yake cewa ma atala abdun al-amala illa asa al-amala ma atala abdun babu wani bawa da zai tsawaita zai ja al-amal guri zaka same shi da sabon da dogon guri yace illa asa al'amala face sai wannan mutumin ka same shi yana munana aiki duk mutumin da yake da dogon guri to zaka same shi a bangaren da ya shahi aikata aikin da ya kamata kuma to babu shi anan me yasa dukkan lokutan shiranka ta kaf ya bada su akan cimma wancan gurin nashi da aka ya tsaya yayi salla mai kyau ta minti 7 minti 8 azhar la asr magriba isha yana ga an bata mishi lokaci saboda yana da gurace-gurace da yake so ya cimma duk mutumin da guri ya zama tuyar dogon guri to tabbas aikin shi ba zai yi kyau ba sannan malaka ta wa sadaqa al-hasan al-basri al-hasan al-basri yayi gaskiya yace fadulul amali shi ho dogon guri da kake gani sababul liqillati ta'a sababi ne na karanta bi ma'ana mutum ya zama tuyar da karancin da'a ga Allah subhanahu wataala saboda bai da lokacin Allah da ikhtisar shadid sannan kuma zaka same shi wattakasulu an al-ibadati zaka same shi kasala gare shi wajen bautawa Allah subhanahu wataala saboda shi dai duniya kawai ka annahu khuliqa lid-dunya kai ka ce an halicce shi saboda duniya ce in dai duniya ce to bai da matsala in awa nawa za a kai in lokaci nawa za a bata watanni nawa za a bata in dai ta samu to zai iya hakuri amma fa abin da ya shahi bauta Allah subhanahu wataala a yana ga wannan abin bata lokaci ne sannan kuma zaka same shi da qaswatul qalb zuciyar shi ta kekashe bi mana zuciyar ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah bussa iya kwankwasa wannan zuciyar ta hanyar yayi tabin abin da zuciyar shi take so har zuciyar ta zamanto kalkuzi mujahiya la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara ya zamanto bai san aikin alheri ba sai aikin banna kawai shi yasa gaba dogon guri kenan irin abin da yake kai dalim zuwa gare shi malai ce wa ta'khiri tauba da jinkirta tuba na tuba akwai gobe akwai jibi a sai na girma a sai na samu kaza a so niki sai na kai matsayi kaza sai zamanto na yi kaza na taswif yani yusawif sawfa afal sawfa atubu sawfa yana ta sawfa na har malakul maut ya zo ya yi gaba da shi wattiba'ul hawa sannan duk mutumin da yake da dogon guri to alama ce karar akan wannan mutumin yana bin abin da zuciyar shi ta tarya mishi shi yana ga ya za a yi samu gida mai kyau ya za a yi samu mota mai kyau ya za a yi sa kaya mai kyau ya za a yi samu mace kaza ya za a yi samu kaza ya za a kwantukin shi zaman to kaza ne ya za a yi haka kawai yake ji a cikin rayuwar shi wa qulul zai zaman to kenan iya da ittiba'ul hawa sannan kuma wa kasaratil ma'siyati da yawan sabawa Allah subhanahu wataala saban Allah shine titirkin shi kawai saboda shi gurin shi duniya duk abin da zai kai shi zuwa ga samu duniya ya kashe ya yanka ya haukata ya binne ya rata ya yayi wane ne duk yana shi dai zai in dai ya samu duniya kawai an kare ha ake musu mustal ake kiran su da sunan mutanen da su suke da'awar su da tahiyya abin da suke tahiyya akai shine duk abin da yazo annu su kawai shine halal ba ruwan su da cewa Allah ya yarda bai yarda ba mu'amala ce mai kyau mu'amala ce mara kyau a alhalalu ma halal fi yadihim in dai abu yazo hannun shi to kawai halal ne da haka bayya kanshi ma baya ciwo zai ci dukiyar wani ya ma wani ƙarya ya ma wani kage ya ma wani kazafi ya ma wani kaza ya kama akalan dukiyar marayu ya karkata akalar ya zauna a saman ta ya mursisi yana jin cewa komai bane ba sannan kuma wal hirs ala dunya kwadayin dunya za ka ga kawai duniya ce a gaban idan shi babu abin da ya shafi lahira idan ma ka mushi da nasihar cewa da ka ji tsoron Allah sai ce ku kuke bata abubuwa ana maganar duniya kuma ka zo ka dukka da bai bai muska ce Allah ya ce manzon Allah ya ce wallahi ku mutane da irin wannan tunanin suke dauke da shi dan adam in dai musulmi ne kai ka sani cewa babu wani segon da ɗaya da zai wuce a cikin rayuwarka wanda za a ce ba ruwan Allah da wannan segon ɗin naka babu shi ko miye za ka yi a cikin rayuwarka harakan da ya shafi aiki ne harakan kasuwa ne harakan shugabanci ne harakan mine ne babu ruwan Allah bai taso ba saboda ƙasar tashi ce duk abin da yake cikinta nashi ne kuma kai ƙin ma a karan kanka nashi ne haka bakka iya insilahi ka huta ka ce kai yanzu kana cikin wani wurin da ba ruwan Allah da kai babu wannan lokacin haka duk abin da za ka yi kasuwa ce kake aiki ne kake shugabanci kake wane ne kake ka nemi yardan Allah a cikin wannan al'amarin da ka sa gaba saboda shi abin da kake takama da shi na abin da ya shafi aikinka ko shugabancinka ko dukiyarka ka same ta ne ta zamanto maka kamar matattakiran da zaka taka ya kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka zuwa ga samun yardan Allah mai girma da buwaya wannan shine abin da ake ma ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake ambata mana mutumin da za a bashi littafin shi a hannun shi na hagun mutumin zai tsaya yana jajan ma aghna anni maliya dukiya ta bata amfana mun komai ba halaka anni sultaniya mulkin da na samu jagorancin da nake da ya halakar da ni halaka anni sultaniya yana cikin wannan jajan da tattauna ce a kaza ne ba kaza bane ba Allah ce khuzuhu fa ghulluhu thumma al-jahim sallu ba maganar tattauna jaje bane anan an baka damar da ya kamata kai abin da ya kamata ba kai ba awalam mu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir Allah zai ce shin ba mu ba ku ba kwanaki da lokaci wanda ya kamata mutun ya tsaya ya ma kanshi lissafi amma ba ku yi ba wal ghaflati ani dunya ani al-maut sannan mutum ya rabkar da mutuwa duk din kana magana mutuwa shi baya jin cewa shi aiki yana jin kai wannan wani lissafi ne da ake ma kakan shi ko kakar shi ko kuma a latijamu na anguwa ko na makamancin wannan shi bai ya sa kanshi a ciki mutuwa babu wanda ta bari da wanda yake da wanda yazo duniya hatta wanda bai zo ba tana zaman jiran shi wanda ya tafi ba sakakin shi bane ba ba rishin kulawar shi bane ba rishin hankalin shi bane ba bal innama lokacin da Allah ya tsaga mishi ne ya kare kuma kai kana hanya ne ina hanya to zaka samu wannan son duniya da lissahil banza yana mantar da dan adam kan cewa ho mutuwa tana nan tana jira shi sannan mutuwan nan babu katkin za a kare wannan karatun tare da kai ko da ni babu wannan katkin bakka da wannan garantin ba inda kuka sa hannu da Allah ce za ka kai lokaci kaza innama hiya qadiyatul waqt lokacin kai yana karewa ta hiya zaka to son duniya da dogon guri a cikin rayuwa yana mantar da dan adam mutuwa sai ce wa ma ba'dahu min shada'idin da abinda zai biyo bayan mutuwan na wahalhalu duka ladan sai manci irin wannan matakin ne dan adam ya taka ya kai har yake ga cewa fa shi wai yanda ya samu duniya to lahirin ba aka sike da rabu yana tsammanin cewa tsarin na duniya da na lahira duka iri ɗaya ne kuma makamancin wannan to wannan dogon burin sai ya mantar da shi tuna abin da zai biyo bayan mutuwa wa ahwali sannan kuma ya mantar da shi tsoro mai tsanani sannan kuma da firgici akan irin ababen da za su faru a hilin kiyama duka sai manci daka zai zama to bayyana doka ba ruwan shi da Allah ya ce ko manzalla ya ce kawai abin da ya ga dama zai aikata malai ce wa rubbal mautu al ma'siya yace kai la Allah ma ya je ma ya durmi ya mutu yana cikin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin saban zai mutu yana cikin ba dama ana cikin ba dama a haka malakul mautu zai zo dauki ran shi saboda abin ya zama to ibra lil akharin ya zama to izina da abun lura ga wasu amma kuma sai kaga cewa wannan abun ma bai kai matsayin da zai sa dan adam ya wa'astu ba a yau suna tare suna saba wa Allah sai Allah ya amshi rayuwar wani kuma sai su ci gaba su daga an komo gaya kwana biyu an zauna an dan yi kin kadan kuma shikenan sai a sake wani salo sabu hallo sai a zahi a gaba lalle dan adam wajibi ne ya ankara ya san me ake cewa duniya kuma ya san zaman da yake a cikin ta kuma miye ya kamata yi a cikin ta saboda duk mutumin da ya mutu akan saba wa Allah akan saba Allah zai tashi duk abin da ka mutu akan shi akan shi zaka tashi in miye ne malaike cewa wa hadha huwa aynu shaqa'i wannan shine tantagariyan tabewa da asara dan adam ya kai matsayin da zai zamanto kawai duniya ce a cikin ran shi har ya je ya mutu akan wannan abu kaga dan adam saboda neman duniya bayya ji baya gani shine kawai ya samu malik ta yaqulu malik ibn dinar rahimahullahu ta'ala malik ibn dinar yake cewa arba'un min ash-shaqa abubuwa guda hudu suna daga cikin tabewa da asara a cikin rayuwa abu na farko qaswatul qalbi zuciyar dan adam ta kekashe ta zamanto zuciyar ba yanda za a karanta mushi qur'ani ji ya tasiri a gare shi ba za a karanta mushi hadisi ba ji ya tasiri a gare shi a in ma inda ake wa'azin ko ya kama ko ya gudo to kawai zuciya zai shamar shi yana ji ba da shi ake ba wannan alama ce ta zuciyar ta kai wani matsayin da ta kekashe batta jin has Allah ke cewa anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن da kake gani inda Allah ya muka sabkar da shi akan dutse yaya karhin dutse yake in kai muqarana shi kai comparison da karhin Adam dutse ya hada da karhi amma Allah ya ce dutsen nan da sai ka gan shi khashian yana kaskance متصدعا من خشية الله yana mai tsatsagewa saboda tsoron Allah Allah ya ce tilkal amsalu nadribuha misali ne ake buga maka dan kai ma ka ji tsoron Allah alqur'ani da aka safkar kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba mu shi muke karantawa kasance ba karamin sako bane zuwa gare ka to amma dan adam zai kai matakin da son duniya yayi katutu a cikin zuciyar shi yanda zuciyar ta kekashe sai ya kashe ka saboda ya samu duniya ka duba yanda za ka ga dan adam ya do ya kama ya dira gidan mutum ya kashe mutumin ya doki dukiyar shi ka duba irin yadda duniya ta kai a cikin zuciyar Adam in kace me zaka ce ma Allah ka doki dukiyar shi ko baka bar shi da rayuwar shi ba hallo ka kashe shi kuma Allah ya liga haba wa shumudil ayn zaka samu mutumin da yake tabebbe daga cikin abubuwan tabewa da malam ya ambata ana akwai shumudul ayn bimana idan shi ya kekashe ba yanda za a karanta mushi wata aya ji zuciyar shi ta karaya ko kuma idan shi sun zubar da hawaye a shi wanda ba harkar shi bace ba in kaga yayi kuka to an taba wata maslaha daga cikin masalihu ad-dunyawiyya an taba wani interest daga cikin interest rayuwa amma a karanta ayat Qur'ani yayi kuka a shi ba da shi ba shi ba da shi ba waɗannan abubuwa duka wajibi ne mutum ya kai shi muraja'a mana ka san irin girman da Ubangiji subhanahu wataala yake da a cikin zuciyarka a karanta Qur'ani mutun yayi kuka alama ce ta cewa lalle Ubangiji iya da matsayi na musamman a cikin zuciyarka amma ya zama ta duniya ce kawai ka sa gaba ko aka karatun ba da ake ko sallar da ake ganin kake an matsawa mutane ana ja da yawa a takaita saboda mutane suna da harkoki Allah kiyaye wa tulil amal sannan kuma da dogon guri wal hirs ala dunya sannan kuma da kwadayin dunya wadannan abubuwan guda hudu sune alaman tabewa a cikin rayuwa wa yaqulu al fudayl ibn iyad rahimahullahu ta'ala al fudayl ibn iyad yake cewa yace inna min ash shaqa'i iya daga cikin alaman tabewa yace tulul amal dogon guri yace wa inna min an na'imi qisaril amali iya daga cikin na'ina samun ni'ima da dacewa a rayuwa ya zamanto an same ka da qisaril amali bimana kana da gajeren guri a rayuwa kai dai faman ka yaya za ai Allah ya yarda da kai ta bangaren neman ka ta bangaren aikin ka ta bangaren wane ne kai neman yardan Allah kake yi al'umman da kake rayuwa tare da su duka kana faman ne ya za ai Allah ya yarda da kai ba za ai su yarda da kai ba to wannan alama ce daga cikin alamun dacewa a rayuwa sannan malik ya ce wa qisarul amali yake cewa huwa listi'dadu lirrahil abinda yake cewa takaita guri a rayuwa shine mutun ya zamanto iya cikin hali na kimtsi lirrahil saboda komawa zuwa ga Allah tahiyya ce mai tsawo a gaban mu to wannan tahiyya kuma tana buƙatar alisti'dad tana buƙatar kimtsi wannan tana buƙatar ya zamanto kana da kusiri mai girma a hannuka kai ka tunkare ta yace fi ayi waqtin wahid a kowane lokaci wahidin kuma a kowane yanayi ya zamanto kana cikin wannan kimtsin da wannan shirin babu zancan a yanzu na bari kwana biyu ina hutawa ne kace ya wane ya aiki ibada kace kai wallahi kwana biyu na dan dakatar a kowane lokaci fi ayi waqtin wahid kowane lokaci kuma da kowane yanayi yace fala tara sahibahu ba za ka ga ma'abucin gajeren guri ba a rayuwa illa mutaahiban sai dai face yana cikin shiryawa li ilmihi bi qurbir rahim saboda ilimin da yake da tunanin da yake da bi qurbir rahim cewa wa yana yiwa tahiyya ta zuwa ga Allah ta kusanto mutun zai hawa abun hawa yace bari in je yanzu in ya tahi ba zai dawo ba ya tahi kawai ya tahi an kare mutun zai hau abun hawa ya ce zan je gari kaza ne je in dawo harakar mu kaza za mu ci gaba in na dawo ba zai dawo ba lokaci ya yi babu zancen kudin shi babu zancen kaza babu zancen ga mashari'a bimana ga furoje kaza ya fara aiki kaza bai kare ba ya fara kaza bai kare ba duka babu ruwan Allah da wannan yanda ya tuso ayyukan shi a gaba a cikin rayuwa kai ka ce wannan mutumin ya kamata idan daga kahwa ake a daga mishi kahwa ya kammala waɗannan ayyukan nashi amma babu zancen wannan ko kuma ya zamanto yanda yake yin waɗannan ayyuka kai ka ce doko ayyukan da yayi in ya fasa su ko kuma in aka doki ran shi kaman duniyar ma a karan kanta tsayawa za ta yi amma sai ya zo ya mutu a ci gaba da rayuwa kamar ba ai komai ba duka waɗannan izina ne Adam ya lura ya san cewa matsayin shi a cikin rayuwa sannan kuma abin da ya kamata shi yayi saboda ya tsira a wajen Allah subhanahu wataala amma daga lokacin Adam ya rudu yake jin cewa shi in ba shi ba ba komai kowa zai tsaya ko komai zai tsaya ba abin da zai tsaya mutumin da zai kai matsayin da zai iya shugabancin kasa zai mutu kuma komai ya tafi daidai normal komai zai tafi ba abin da za a fasa kaga mutun ya kai matakin da ya taka cewa ana ga shine karshe a cikin kasa amma kuma yazo ya mutu kuma ba abin da za a fasa ko kuma magidanci a cikin gidan shi duk da irin matsayin da yake da kazan da yake da zai zo ya mutu kuma al'ummar suke cikin gidan za su ci gaba da rayuwa duka waɗannan darussa ne na rayuwa Ubangiji subhanahu wataala yake nuna mana cewa kai dai ake bukata kai abin da ya kamata wannan shine abin da malai yake ambatawa anan yake cewa dan haka fala tara sahibahu illa mutaahiban ba za ka samu mutumin da yake da gajeren guri ba face sai ka same shi yana kikkimtsawa yana shiryawa yake cewa li ilmihi bi qurbir rahil saboda yana jin cewa lalle zuwan shi mana bulagurin shi zuwa ga Allah ya kusanto
sai yace wa sur'atin qida'i muddatil hayat, sannan kuma da gaugawan yankewar mudda, bi ma'ana lokaci na rayuwar duniya yankewa yake, yankewa yake. Zaka ga misali generation ce guda, al'umma ce guda. Misali yanzu za ku taso matasa ne ku, shekarun ku kaza, ga kuna ku ne matasa, in ku duk wanda kalle ku za ku burge shi. Ana tahiya a cikin rayuwa, ana tahiya a cikin rayuwa, ana tahiya a cikin rayuwa, har ku kai matsayin da hurhura za ta rika huto muku, fata ku ta nade, ya zamanto duk wanda ya kalle ku tausaya muku ne zai, kuma duk wanda ya kalle ku yana ga ga wani wanda yana dab da yawa a cikin kabarin shi. To haka za a zo mutuwa kuma ta rika dokan daya daya tana dokan ku, tana dokan ku daya daya, har sai an wayi gari a rika ta a cikin abakan shi ko a cikin abakanta ita kadai ta saura, ko kuma a garin nan kaf ita kadai ta yi kowa shekaru, ko shi kadai kowa shekaru, kakkai tsammanin cewa ita kadai ta rayu a duniya fa. A yanda kake ga mutanen nan yanzu da tsakatsakiya da lattijawa da wanda aka aihuwa yau da masu sati guda da masu wane ne, ita ma a cikin irin wannan mutanen suke, ina suke? Babu kowa. To haka mu ma za ta zo mana, haka za ta zo mana, kuma ba hasa za a yi ba. Shi sai yake cewa sur'atin qida'i muddatil hayat, yace wa huwa min anfa'il umuri lilqalb, yace wannan sanin ko kuma takaita dogon guri a rayuwa iya daga cikin mafi amfanin al'amura ga zuciyar dan adam. Idan ka takaita guri sai zamanto zuciyarka kowane lokaci tana hararo me ya kamata kai na aiki alheri. Yace fa innahu yab'asu aw yawa yab'asu an intihazi fursatil hayati allati tamurru marra sahab, shi abin da ya shahi gajarta guri a rayuwa yana zaburar da mutum alanti hazi fursatil hayat, akan ya amfanu ya amfana da fursatil hayati, mana daman da ya samu na rayuwa yanzu, allati tamurru marra sahab, irin rayuwar da zawwa take ta wuce, irin wucewan yanda ka san hadari yake zawwa ya wuce, to ita ma rayuwa haka take zuwa ta wuce. Yanda za ka ga hadari ko kuma ka ga jida ake ce mata gudu Hausa, wannan mai gudun nan, to yanda ka ga take gudu haka rayuwar ɗan adam take gudu. Me ya kamata ka yi? Ka tsaya ka moru da lokacin kafin ya wuce, saboda tabbas babu shakka wucewa zai, duk arnancin arne ya yarda cewa rayuwar karewa take. Kuma in mutum rayuwar ta kare ya koma har abada ba za a saki samun labarin shi ba. Da haka ɗan adam baya ma yunkurin, duk da arnacin shi ba zai yunkuri ya za a yi a gano wai waɗanda suka mutu nan suna ina, yaushe za su sake dawowa, ko kuma yaushe za a yi kaza. A wannan tunanin bayya ma zo ma kowa, ya mutu ya mutu kawai, ko a kawurci ya mutu ne, sannan ko ba za a kai ƙarar kowa ba. Babu magana a shigar da ƙara cikin kotu, a shigar da wani, a ya mutu ya mutu kawai. Haka wajibi ne ɗan ya amfana da fursa dama da ya samu ta alhaya ta rayuwa, allati tamurru, wanda take wucewa, marra sahab, irin wucewa na hadari. Bale yace wa masalu man yutilu al-amal, amma kaga misalin mutumin da yake da dogon guri, yake ta gurace a cikin rayuwa, yace wa yaq'udu anil amal, kuma ya zauna yakin aiki gurace kawai. Yace wal akharu al-muta'ahhab lilista al-musta'id, da ɗayan kuma wanda shi al-muta'ahhab, wanda shi kuma shiryawa yake, sannan kuma al-musta'iddi, yana kikkimtsawa. Malace misalin waɗannan mutanen guda biyu, mutum na farko mutumin da yake da dogon guri, mutum na biyu mutumin da yake kimtsawa goben shi. Malace misalin su yace ka masali qaumin fi safarin, kamar misalin wasu mutane ne a cikin bulaguro, ko za a yi bulaguro, suna cikin bulaguro na fanazalu qaryatan, sai suka safka a wani ƙauye, suka ce bari mu yadda zango anan zuwa lokaci kaza sai mu wuce. To wannan wucewan kuma dole akwai aikin da ya kamata su yi a wannan wajen kafin su wuce. Yanzu a cikin zaman da ake famada al-muta'ahhib al-hazim al-musta'id, mutumin da yake kokarin kimtsawa, al-hazim mai niyya mai juriya, ya tashi ya yunkura, al-musta'id yake kikkimtsawa, fashtara ma yasluhu li tamami safarihi, yaje kasuwa, yaje ina ne ya sassayo abinda za su taimaka mishi akan ya karasa bulaguran shi. Wannan ɗaya daga cikin su ko, sai yake cewa wajalasa muta'ahhiban lirrahil, yazo ya zauna yake zaman jiran a shelanta cewa ku tashi mu yi gaba, kaga shi a kimtsa yake ya kimtsa ya kare kawai jira yake a ce to hayya kawai tashi gaba wannan na harko kenan sai ya ce wannan misali na harko yace ammal mufarridu amma kaga mutumin da yake da sakaki da wasa da dogon guri da nuna komai ba komai bane ba yace fa innahu yaqulu kull yawmin kowace rana zai rika cewa sa'ata'ahabu gadan haka zo sai ce a kai ba matsala ai gobe na shirya aka je gobe sai ce a kai ba matsala ai jibi na shirya aka je jibi ce a kai ba matsala ga tana shirya haka dai sa'ata'ahabu gadan gobe na shirya gobe na shirya gobe na shirya ana cikin wannan yanayin malai ce hatta a'lana amirul qafilatir rahila har sai da takai jagoran tahiyar ya shelanta ar-rahil cha ku tashi mu tahiyar yanzu ku tashi mu tahi babu zancan jira yanzu kuma ba za ce ba a bari a bar shi sai ta kasuwa sai kaza a yanzu wannan mutumin na farko da mutum na biyu waye zai bulaguro cikin nutsuwa mutum na farko go saboda ya sayo duk abin da ya kamata ya ajje dama jira ne kawai yake amma shi kuma wancan yana cewa gobe zan siyo jibi zan siyo gata zan siyo yana ka at-taswif mutum ya rabu da shi a cikin rayuwa malai ce wanda mutumin na biyu zai tahi wala zada ma'ahu babu guzurin komai tare da shi yace wa hadha halul mu'min yace wancan na farkon shine halin mutum mai imani al-hazim wanda yake jajircacce wanda ya hada al'amarin shi waje guda alladhi la yandamu inda maji'il maut wanda baya nadama a lokacin da mutuwa ta zo mishi dama shirye yake mutuwa tana zawwa alhamdulillah dama zaman jiran ta ne yake bimana a cikin aikata ayyukan da in mutuwar ta same shi bayye da matsala tsakanin shi da Allah yake to amma wancan mutumin shi ko wanda ya riga gobe zan yi gata zan yi jibi zan yi shi yasa badiru bil a'mali mutun ya gaggauta aikin alheri tun kafin lokacin ya wuce kana cewa gobe zan yi jibi zan yi gata zan yi gata da gobe da sati mai zawwa da wata mai zawwa duka wannan ba naka bane abu ne a hannun Allah menene naka lokacin da kake ciki yanzu to kai abin da ya kamata a cikin wannan lokacin sai malai ke cewa la yandamu inda maji'il maut yace bi khilafil mufarridi sabanin wancan mutumin da ya ta sakaki allazi yasrukh wanda zai zo idan aka zo amsar ran shi yana kara yana boda ya yaqulu yana cewa rabbirji'un ya ubangiji su maido ni dukkan mutumin da bai aikata alheri a rayuwar shi abinda sai hudi ya zo mutuwa kenan rabbirji'un ya ubangiji a umurce su maido ni a maido ni la'alli a'malu salihan la'alla in aikata ko kuma zan aikata ayyuka managarta fi ma taraktu a cikin abinda na bari na bana yanzu a maido ni zan komo in gyara ana dawowa a hankali sai dai wani babu maganar dawowa haka mutum ya yi kokari abin da ya kamata a cikin yanayin da ya kamata Allah taimake mu malaka ta wa laqad ja'at al-ayatul qur'aniyyah wal ahadith an-nabawiyyah tuhadhdhir min tul al-amal haqiqa ayatul qur'ani da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam sun zo wadanda tuhadhdhiru suke jan hankali suke jan kunne da gargadi min tul al-amal akan cewa mutum kariya sanya dogon guri a rayuwar shi malai ce wa qad bayyana rabbul alamin fil qur'anil karim haqiqa ubangijin talikai yayi bayanin haka a cikin alqur'ani mai girma anna tulal amali cewa dogon guri a rayuwa min wasawisi shayatin iya daga cikin waswasin shaydani zai zo ya rika ba zuciyar mutum waswasin cewa i kaza ka bari kaza kai kaza in kai kaza kai kaza in kai kaza kai kaza sai ya jewa ka cikin tabewa da asara shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda yace huda shaytanu sawwala lahum wa amla lahum huda shaytan bimana shiriya shaydan bimana tafarkin shaydan zasu kama wanda kuma wannan tafarkin na shaydan shine abinda sawwala lahum yani zayyana lahum shaydan ya kawata musu ya nuna musu duniyar kaman ba za ta kare ba a lokacin da dan adam yake jin cewa iya da lafiya iya samun dukiya iya yanda ya so a rayuwar shi la'alla kuma akwai wani kaso na mulki a hannun shi sai ya rika jin cewa duniyar nan kaman ba za ta taba karewa a gare shi ba shine mazallaka ce a duniya hulwatun hadira bimana wani abu ne mai dadi kuma tsanwa shar ga dukkan mutumin da bai sabun da yake ba idan ya ga a yau yana murza duniya sai ya tsammanin cewa shi fa ashe shine ma mutum na farko da ya fara samun wannan matsayi ko kuma ya kai wannan matakin alhali duniya ta kashe irin kamilin rika a baya shi yasa Bahaushe yake cewa duniya budurwar wawa mana duk mutumin da yake da siffa ta wawanci sai ya rika tsammanin kamar yau aka fara ita kuma ta kashe mutane bila adadin to ash-shaytanu sawwala lahum shaytan zai zayyana mutun rayuwa wa amla lahum sannan kuma shaytan zai sanya musu dogon guri amla lahum ay madda lahum fil amali zai ja su a cikin dogon guri sai ta gurace sai zama to sun mance da Allah subhanahu wa ta'ala al-hasan al-basri Allah yake cewa Allah ya rahama a gare shi yace ay zayyana lahum ash-shaytanu al-khataya shaytan zai kawata musu aikin su na banza aikin da yake ba daidai bane ba amma har iya da karhin halin da za iya haska shi a tele yayi bayanin tafarkin da yake sama yana jin ba komai bane ba me yasa shaytan ne zai yi na musu wannan sai rika mu harakar mu ta kaza kuma wannan harakar ta kaza kowa an yi ittifaki ba samu sabani wace lalaci ne amma idan aka samu matsala zayyana lahu shaytan shaytan ne ya kawata mushi aikin sai yake jin ta aikin shine karshe yake cewa al khataya ayyukan da suke aikata na ba daidai ba wa maddalahu fil amal sannan kuma ya ja musu abin da ya shahi gurace suke ta guri a cikin rayuwarsu malace fa shaytan shi wa shaytan da kake gani yugharriru al insan yana sa dan adam cikin abin da ya shahi rudi yana rudar da dan adam ya rude shi wa ya'iduhu ya rika mushi alƙawalin ta kai in abin da kaga dama ba abin da za a yi sannan kuma wayumannihi zai rika sa mushi gurace ikaza yace Allah sannan kuma ya rada mushi tamannihi alkhulda wayumannihi alkhulq kenan zai sa mushi gurace na abin da ya shahi dawama yana ga abin da yake kai kawai dawama zai ba abin da za a yi wayushajjihu zai kara mushi karhin gwiwa ala lingi masu fi shahawa akan ya kara nutso ya kara dirmiya a cikin duk wani abun da yake na sha'awa ne wal wuqu'i fil muharramat sannan kuma ya je zuwa ga abubuwan da ubangiji subhanahu wataala ya haramta sannan kuma wallahsu wara'al almalazzat yayi takaikawo allahu subhanahu ya gaji ya kaikawo yayi tagajiyar da shi wara'al malazzat a bayan abubuwa na kazajin daɗi ne sai ya biya wa shaytan gabaɗaya sai ɓata rayuwar ta shi ya raya mushi cewa kwallon kafa shine abin da ya kamata a yi sai ya rika jin wannan abin shi kadai ne abu mai daɗi a cikin rayuwa ko kuma ya raya mushi cewa zinace shine abu mafi kyawu a cikin rayuwa ko kuma shine abin da in yayi zai samu nutsuwa sai ya rika ganin cewa wannan abin shi kadai ne jin daɗi a cikin rayuwa ko kuma shaye-shaye ko abin da ya shahi shirka ko abin da ya shahi kaza ayyuka ga sunan da ba su da kyau wanda shaytan yake raya wa dan adam ya rika guranta mushi cewa in kai kazan nan ne zaka samu jin dadi Allah karim malace kama qala ta'ala ani shaytan kaman Allah yake fada akan shaytan Allah yace ya'iduhum shaytan zai rika ma mutane alqawalin cewa ai in kuka aikata abin da kuka ga dama in aka je kiyama ma ba abin da za a yi ko kuma in abin da ya kamata din ka tsufa ka gyara abin da ga tsufa ma yana zawa a lokacin sai ka tare ka kuma masallaci ka zama ladani da sauransu sai ya taba ka wannan gurin kai ko baka alƙawalin ka kai tsufa ko ba za ka yi ba shi yasa iya daga cikin alƙawalin da shaytan in yayi yanzu yayi alƙawali ko to duk wanda ya da'a a gare shi gobe kiyama kuma zai tsaya ya musu khutba ta karshe wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'd al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي هكذا زي tsaya yace musu to Allah ya muku alƙawari na gaskiya kaga tun daga nan ido yare na fata alƙawalin da Allah ya muku alƙawari na gaskiya shi kuma a nan gidan duniya shi ya rube ka akan ta alƙawalin shi shine daidai ne Allah ba daidai bane ba yayin sai tashi da kanshi yace maka ai alƙawalin Allah shine alƙawali na gaskiya yace wa wa'adtukum to ai kaman za a ce to alƙawalin da kai kai fa sai yace ni kuma na muku alƙawali fa akhlaftukum na saba muku kuma ba ni za ku yi da ni fa'ina za ku yi ta riga ta baci abubuwa sun lalace kuma zai dagu ya fada cikin wuta sai so kuma khalas dole a bi shi Allah kiyaye ya'idukum wa yumannihim ya ta sa musu gurace gurace gurin kaza gurin kaza gurin kaza Allah ya ce wa ma ya'iduhumu shaitanu illa ghuluwa shaitan ba wani alƙawalin komai yake musu ba illa gurura face rudi kawai rudan su ne yake ya zuga dan adam hatta a cikin rayuwa ko da ba mutuwa kai ba ya zuga ka akan aiki kaza ya zuga ya rika gurin cewa ba wani sai kai ka kimma kai abinda ka ga dama idan abuwa suka rikirkice tun a rayuwar ma sai ka gane ashe kawai a rudi ne kake kai rudi kuma na shaitan malai yace wa man kana hadha wasfuhu fa haluhu ka halil bahaim yace in takaice maka magana duk mutumin da ya zamanto a wannan ita ce wannan wasfa din da aka bada wannan wasafin da aka bada na ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum wa yumannihim alqawli gurace gurace kaza kaza Allah ce duk wanda ya zamanto haza wasfuhu wannan shine wasafin shi fa haluhu ka halil bahaim to hali shi kamar halin dabobi ne yanda ka san dabba to irin wannan dan adam din shi ma haka yake qala ta'ala Allah yake cewa ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون ذرهم الله تكاي واذي كاي واذي سن يكو ذرهم قالسو ياكلوا سوتي ويتمتعوا سو دم موري ابن سكا مورا انن غيدن دنيا ويلههم الامل سنن غورچه غورچه سللبيسو يا شغلتد سو غوري نا رايوا تاراوا دا جيناوا دا تسكنچوا دا كذا دا كذا الله تي فسوف يعلمون اسن ذرسن asalin zasani kaga mutun ya tara abinda inda a ce dukiya take hana mutuwa da ba zai mutu ya tara karhin mulkin da inda mulki yake hana mutuwa to wallahi shi ba zai mutu ba ko dangantaka ko kaza amma kuma tak mutuwa yake ta doke shi kawai Allah babu shi ya tayi ba wani reclamation kuma da ba inda za ku yi reclame kawai ya tayi aka an gari wannan ya ishi dadan a matsayin abu izna da tunani wanda babu wani shahihi da mai a ce ai ga wani ya kai matsayi kaza shi ba zai mutu a kai yanda Allah ya tsara rayuwa sai ta kai inda dan adam shi da kanshi ya san zaman mutuwa ne yake kana magana da shi ya ce maka a mu yanzu ai jira ne muke shi da kanshi ya kuma wannan ita ce iya ni'imar da Allah zai mishi ya raka mutuwa zai in abun a ci ne a dandana a yiwa ne a hau a sa ba abin da yake burge shi shi da kanshi ya san kawai rayuwar shi abinda kawai ya mutu ne tun yana jin shi bayyana matsala jikin shi kowace gaba in yayi mai kaya yana ji suna kakakaka kowanne gam yake har ta kai matsayin da in zai tashi sai yana wayo Allah ya samu sanda yana dogarawa qawwasa zaharuhu gadan bayan shi yayi tordi yana ya lankwashe yana wani tari yana wani kaga mutum gaba da ya jagule wannan dabi'ar duniya ce Allah ce afa in mitta fahumul khalidun in kai ka mutu su sada ma za su dawoma ne ba wani zai dawoma dan adam ne da duniya zuciyarka wajibi ne ka rika mata caji na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in mutun ya bari zuciyar shi ta sabi duniya ta yi gaba to sai da hali ba Allah kiyaye وما يعيد الله جاء ويتمتع ويلههم الامل فسوف يعلم عمل فسوف يعلم الله جاء اي دعهم يا محمد قال يسوع كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعيش سرايك الانعام كما دبوبي ولا يهتمون بغير الطعام والشهوات با ابند سكا هيمنتو دشي ا cikin rayuwa banda abinci banda sha'awa akwai abin da yace wannan wannan abun sha'awa ko na diya ko na duciya ko na mata ko na mulki sha'awat yana jin cewa ga irin abin da ya kamata ya mallaka na dukiya sha'awar zuciya ne yana jin ga irin abin da ya kamata ya mallaka na mata sha'awar zuciya ne yana jin ga irin abin da ya kamata ya mallaka na diya sha'awar zuciya ne yana jin ya kamata ya zamanto shine shugaba sha'awa ce ta zuciya ya zamanto dan adam sha'awar abinci shine ya ci ya sha da waɗannan sha'awoyi shikenan to kajali su wa yushghiluhum tulal amal ya shagaltar da su tsawon guri anil imani game da imani da Allah wal akhzi bi ta'ati Allah da game da kuma da doka doka ko kuma riko da tafarki da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kyale su fa sawfa ya'lamuna asanu zan sani malaka qala al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala fi fath al bari al hafiz ibn hajar yake cewa a cikin littafin sharhi da yawa sahih al bukhari fath al bari kenan go yace hada tanbihun wannan hujjan hankali ne ala ithar ala anna ithar al talazzuz wa al tan'um cewa duk mutumin da ya fifita al talazzuz jin dadin duniya wa tan'um da samun ni'ima wa ma yu'addi ilayhi da abun da yake kaiwa zuwa ga jin dadin nan da samun ni'ima yace tulil amali abun da zai kai ka zuwa ga shiga cikin dogon guri yace laysa min akhlaqil mu'minina wannan baya daga cikin halin masu imani ya zaman to kawai kai abun da zai kai ka zuwa ga samun duniya shi kadai ka sani bakkar lokacin karatu bakkar lokacin yi wa bi'i hatta da uwaye da kai bi'i a gare su ya gagare ka halin da muke ci a yau kenan kaga uwaye suna wahala inda zaka tambaya waye dan su wace ce diyar su sai ka ji abun ba dama kai kana cikin wata rayuwa da diyanka da matanka amma kuma su ka kote su ka mira su gehi kana ga su ba saba jin dadi ba ba saba sa mai kyau ba babu rusul inda za su zauna babu rusul inda abin da za su sa za su ci za su sha a nuna maka gidan da ko ɗakin da ma'aifiyar mutum take rayuwa a ciki sai ka ga abin in ka duba irin aikin da yake ko kuma irin kudaden da yake samu ko hatta irin karhin ma da yake da sai ka ga babu muqarana tsakanin wannan da wancan ya shagaltu ya gurutu da rayuwar duniya wallahi wajibi ne mutum ya zama to hanyar da za ka kama hanya ce ya za ka samu yarda Allah duk abin da Allah ya kora a matsayin abin da zai zama to kusantar Allah ne zama to wannan abin shine dame ka مالكي وصدق على حافظ ابن حجر فلقد وصف رب العالمين حقيقة أبنجي سبحانه وتعالى يا وصفت اليهود يهودوا والمشركين دا مشركي بهذا الوصف المشين ألا يا وصفت يهود دا مشركي دا ون وصف المشين وانديك من عيبي المشين يعني أبنديك دا عيبي أبنديك دا توزرت Allah ya wasafta su akan haka cewa sun fifita rayuwar duniya akan rayuwar gobe kiyama ina ga insha Allah ta'ala ne kamata mu dakata sai mu tashi fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'azab an yu'amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu karantarwar da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ubangiji ya rage kaihin son duniya a cikin zukatanmu Allah ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyarmu gaba daya ubangiji ya mana rahama ya mama haifanmu rahama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah
Allah.